Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Juma'a 22 ga watan Yuli a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa kungiyoyin kasa da kasa da ke sa ido akan zabe sun bayyana muhimmancin yin sahihin zabe na gama gari a shekarar 2023 a Najeriya. Saboda sabanin haka ka iya karyawa masu kada kuri'a gwiwa. Bayan haka za ku ji cewa wasu masu noman rani a birnin Kwani da ke jihar Tawa sun yi korafi ga wata tawagar shugaban Niger game da rashin samun damar yin noma tsawon shekara biyu sakamakon sabanta wata madatsar ruwa da ake yi a yankin. Sannan kuma muna nan tafa da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an yi lafiya ga labaran. A wani babban ci gaba da aka samu, kasashen Russia da Ukraine sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya a birnin Istanbul a yau din nan Juma'a, da zamar samun damar jigilar miliyoyin ton hatsi daga kasar Ukraine zuwa kasuwannin duniya don a rage tsananin matsalar rashin abinci ga miliyoyin mutane a kasashe masu tasowa. Kun shawo kan cikas, kun kuma ajiye bambance-bambancen ku a gefe don a samar da hanyar gabatar da wani hanzari wanda zai amfani kowa da kowa. Abinda sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya gaya ma wakilan Russia da Ukraine kenan a wurin rattaba hannun, yana mai ansa cewa ba cikin sauki aka samu cimma wannan yarjejeniyar ba. Mutane akalla tara ne aka kashe daga daren jiya Alhamis zuwa yau dinnan Juma'a a wani tashin hankali tsakanin bangarorin mayaka a Tripolis, babban birnin kasar Libya, a cewar hukumomin ayyukan gaggawa. Da suke bayanin halin da ake ciki na baya-baya, hukumomin ayyukan gaggawan sun gaya ma gidan talabijin na Al-Ahrar cewa wani yaro na cikin mutane tara da suka mutu, baya ga wasu kuma 25 ciki har da farar hula da suka samu raunuka, wasu raunuka ma munana. Dama zaman tsadar ya yi ta karuwa na tsawon wata da watanni, yayin da firaministoci biyu ke gugurmaya kan mulki a wannan ƙasa ta arewacin Afirka, wanda hakan ya haifar da fargabar yiwuwar a sake shiga yaƙi shekaru biyu bayan da wata muhimmiyar yarjejeniya ta kawo ƙarshen yunkurin kwamandan sojojin da ke gabashin ƙasar Khalifa Haftar na ƙwace birnin Tripolis ƙarfi da yaji. Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka masu binciken boren da aka yi ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021 a gidan Capitol na majalisar ƙasar sun ce shugaban ƙasa na lokacin Donald Trump ya ƙi ɗaukar mataki har da tsawon sa'o'i 3, yayin da dubban magoya bayansa ke bore a Capitol suna ƙoƙarin hana tabbatar da nasara da Joe Biden ya yi a zaben shugaban ƙasa. Shugaba Donald Trump ya zauna a teburinsa na cin abinci, yana kallon boren a talabijin, a yayin da manyan hadimansa masu bashi shawara na ƙud-da-ƙud da iyalansa ke ta roƙonsa da yi abin da ya kamata duk wani shugaban ƙasar Amurka ya yi. A cewar 'yar majalisar wakilai Alien Luria, 'yar jam'iyyar Democrat a kwamitin, shi ma wani mamban kwamitin majalisar wakilan Adam Kissinger, ɗan jam'iyyar Republican daga Illinois, ya ce ba wai shugaba Trump ya kasa ɗaukar mataki ba ne, a'a, ƙin ɗaukar matakin ya yi. Sojojin Sri Lanka sun wargaza cibiyar zanga-zangar nan ta birnin Colombo, wadda ta kasance hedkwatar waɗanda suka jagoranci zanga-zangar adawa da gwamnati ta tsawon wata da watanni. Ana ganin wannan matakin ne a matsayin alamar cewa sabon zababben shugaban ƙasa Ranil Wickremesinghe zai murƙushe masu zanga-zangar waɗanda suka tilasta ma wanda ya gada yin murabus. Ɗaruruwan sojoji da 'yan sanda ɗauke da bindigogi da kulaki sun hallara a harabar ofishin shugaban ƙasa da safiyar yau ɗin nan Juma'a, suna ta fatattakar masu zanga-zangar, suna tawargaza tantunan da suka kafa da kuma tumɓuke manyan kwalayen saƙon da suka kakkafa a babbar mashigar ofishin shugaban ƙasa. Wannan matakin da 'yan sanda suka ɗauka na zuwa ne kwana guda bayan da aka rantsar da Wickremesinghe, wanda shi ma masu zanga-zangar ba sa son shi. Hukumar da ke sa ido kan harkokin nukiliyar Japan yau Juma'a ta amince a hukumance da shirin kwarara fiye da ta miliyan guda na ruwan da aka zuba wa magani daga durƙusasshiyar tashar nukiliyar nan ta Fukushima zuwa cikin teku. Dama gwamnati ta yi na'am da shirin, sannan ya samu goyon bayan hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta ƙasa da ƙasa IAEA. To amma sai hukumar da ke gudanar da harkokin tashar wato TEPCO ta samu amincewar al'ummar da ke kewaye kafin ta iya aiwatar da shirin. Hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta ƙasar ta amince da shirin na TEPCO bisa ga wata takardar bayani daga ma'aikatar harkokin waje wadda ta ce gwamnati za ta tabbatar da lafiyar ruwan da kuma abin da ta kira gaskiya da aminci wajen tafi da harkar. A ƙarshe, a jawabinsa na kulle yomin jiya Alhamis, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce an fara ganin fa'idar ziyarar da uwar gidansa Elena Zelenska ta kai birnin Washington na Amurka. Zelensky ya ce 'yan majalisar Amurka James Rich, Benjamin Cardin, Roger Wicker, Richard Blumenthal, Rob Portman, Jin Shehin da Lindsey Graham sun gabatar da daftarin ƙudurin ayyana abubuwan da Rasha ke tafkawa a Ukraine a matsayin kisan kiyashi. Bisa ga daftarin, a tabakin Zelensky, Majalisar Dattawan Amurka na yin Allah wadai da Rasha saboda kisan kiyashin da take yi wa mutanen Ukraine. Ta kira ga Amurka, NATO da kuma EU su daɗa goyon bayan gwamnatin Ukraine don tsaye da ci gaba da kisan kiyashin da Rasha ke yi ma mutanen Ukraine, su goyi bayan kafa kotuna da kuma binciken manyan laifuka a matakin ƙasa da ƙasa don gurfanar da shugabannin siyasa da kuma sojojin Ukraine.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na IRA da NDI da ke sa ido a kan zaɓe sun bayyana mahimmancin yin sahihin zaɓe a Najeriya, musamman zaɓen shekarar 2023 da ke ƙaratowa. A wani taron manema labarai da suka yi a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, ƙungiyoyin sun bayyana cewa Najeriya tana kan tarbar aiwatar da sahihin zaɓe, amma akasin haka ka iya sa 'yan ƙasar daina kaɗa ƙuri'a a zaɓuka. Wakilin muryar Amurka Alhassan Bala ya aiko mana da wannan rahoton.
Kasancewar Najeriya a matsayin ƙasa mafi mahimmanci a nahiyar Afirka kuma wacce ta fi kowacce a fannin demokaradiyya, hakan ya sa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ma hukumomin ƙasashen duniya ke sanya ido duk lokacin da zaben ƙasar ke ƙaratowa. Wannan dalili ya sa ƙungiyoyin sa ido kan harkokin zaɓe na International Republic Institute da National Democratic Institute suka haɗa wannan taron manema labarai don bayyana irin binciken da suka yi kan shirye-shiryen zaben baɗi. Yayin jawabi a gurin taron, Dr. Christopher Fuminyo ya bayyana cewa zaben na baɗi na da mahimmanci ga Najeriya, musamman yadda aka samu fitowar 'yan takara masu ƙarfi.
The emergence of Peter Obi, former Anambra State Governor and presidential candidate for the Labour Party, and Kwankwaso, former Kano governor and presidential candidate for the New Nigeria People's Party, as vibrant third forces, has excited many young Nigerians.
Ya ce fitowar tsohon gwamnan Kano Rabi'u Musa Kwankwaso da tsohon gwamnan Anambra Peter Obi ya ƙarawa harkar zaben armashi da kuma gasa tsakanin jam'iyyu wanda zai iya sawa aka samu wanda ya ci zaɓe, sai an koma zagaye na biyu wanda zai zama na farko a tarihin demokaradiyyar Najeriya.
If the 2023 polls fail to improve upon past elections, Nigerians may lose faith in their ability of democracy to deliver.
Ya ƙara da cewa sahihin zaɓe abu ne mai mahimmanci wanda da alama Najeriya na kan turbar hakan, amma hanzari ba gudu ba. Idan aka samu akasin hakan, 'yan Najeriya na iya daina kaɗa ƙuri'a a zaɓuka. A nata jawabin, mataimakiyar darakta mai kula da nahiyar Afirka ƙungiyar III Janice Coase ta ce yadda aka tsawwala kuɗin neman tsayawa takara ya hana mutane da dama da suka dace shiga a dama da su.
INEC and the security forces should enforce and widely publicize the penalties for committing electoral offenses under the new electoral law, particularly vote buying.
Hukumar INEC da ma hukumomin tsaro sun kasa bayyana wa 'yan Najeriya yawan mutanen da aka kama da laifin magudin zaɓe ko siyan ƙuri'a, wanda hakan ke sa a ci gaba da yin hakan. shima Albert Kofi Arhin anasa jawabin batun matsalar tsaro yayin zabe ya kawo a inda yace akwai buƙatar a horas da jami'an tsaro ne yadda za su yi aikin wanzar da zaman lafiya yayin zabe.
The government that is number 24 should resolve the academic staff of the Union of University strike, and this is critical for security.
Yace dole sai gwamnati ta kawo ƙarshen yajin aikin malaman jami'o'i idan har ana son gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali, domin idan dalibai ba sa makaranta za a iya amfani da su wajen tada hankula kafin ko lokacin zabe. Alhassan Bala, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Alhassan Bala. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Niger. Manoman gandari na birnin Kwanne sun koka akan rashin samun damar yin noma tsawon shekara biyu. Bayan haka ba a biya wasu su kuɗin diyar noma da suka saba yi ba saboda aikin sabanta wata madatsar ruwa da ake yi wanda ƙasar Amurka ke tallafawa. Manoman sun gabatar da koken ne a yayin ziyarar wata tawagar shugaban Nijar zuwa jihar Tawa a ƙarƙashin jagorancin ƙaramin ministan ofishin ministan harkokin wajen ƙasar domin bibiyar shigowar damina. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoton.
Daya daga cikin zatuttukan da ke kamar tashin nakiya a jamhuriyar Nijar da ya sake bijirowa yanzu haka shine maganar biyan diyar manoman gandarin birnin Kwanni da yanzu haka ke cikin ayyukan sabuntawa da tallafin kasar Amurka ta hanyar Millennium Challenge of Corporation MCC. Dalili ko shine aikin yasa an hana manoman gudanar da ayyukansu tsawon shekaru uku, inda waɗansu suka samu diyar su na tsawon waɗannan shekarun, yayin da akwai waɗanda suka samu sauran kuɗin, yayin da kuma waɗansu ba su samu ko kwabo ba, in ji Alhaji Musa, shugaban ƙungiyar manoma na gandarin birnin Kwanne, wanda ya ce abin na ya jefa waɗansu cikin wani mummunan hali.
Ni sunana Musa Maman, president na cooperative ɗin gandarin Kwanne. Duk wanda an hana manoma shekara uku a ce har yanzu ba a ba shi ko dala ba, ka san dole na mutane su ji zahi. Mun ka kai kukan mu gare shi cewa hisbillah a sa mana hannu. Mutane suna nan sun kagara sakan shekara uku, mutane wasu ba su kudala ba. Kuma sirtu akwai mai conseil de famille, yanzu wanda namiji zan babu ya bar mata da iyali, yau shekara uku ba ba ta kudala ba. Shin kenan dole sai an sata wata hanya wadda babu kyawu.
Wannan ita kun gamsu da yanda sun kace za su dokan matakai tun daban da wannan akwai matsalar kammala aiki da aiki yake ce yake cinyewa cikin gandari.
Ka san duk kuzalin mu dai mu faɗa mu iko ne. To iko governor gashi dai ga military mun ga ya musu.
To ni na Alhaji Dodo, ashe har su kuma gabata Niger su ma abin nan bai musu dadi ba. Sun ce sai a dauka musu alƙawari a ce nan da wata biyu. Wata biyu su to su wuce kuma a ce kuma san da wata. Lalle gaban dubun dubatan mutane, gwamnatin jiha na Tawa shi ma ya nuna muna rashin jin dadin shi. Ya ce in Allah ya so yarda zai kire shi gaban aikin nan, ci zamnan sheshi, a zamna ai kokari a hiddo mahita wanda za a samu ai aikin nan a kare, tunda kasar Kwanne da ke wayanta sun wahala game da aikin nan. Shekara uku ana zaune babu noma.
A cewar Isa Musa, gwamnatin jihar Tawa, wannan maganar ba ta biyan mutane kudaden diyar su ya so mu isar mahukumta.
Ya wannan aiki ya kawo ma jama'a matsala da yawa. Gonakin mutane ne an ka gamsa, an kai aikin nan. Rada duk za a kare wannan aiki karuwa ce, to amma aikin nan an kayyade mai lokacin ta kamata a kare shi. Ai mu tsaya in ka kare aikin nan. Yau da watanni biyu ne ko uku mun zo nan tare da minista Litranta Marsawala. Sun ba mu alƙawarin cewa sanjiya din da watan gaba ya wuce za a ba mu wannan wuri. Yanzu irin alƙalamin da muke gani ma an kuma ana yin magana da nan zuwa wata biyu. Oktoba ko sai an kare wata biyu. In sun karɓi kuma a ce a kara mu wata. Dole ne da sai da minista sai an mace mu wannan mutane. Sun talauta mutane saboda kurum ba su yi aikin nan wata kamata a yi shi da wuri ba. Kuma dan tallafin da kamata a ba mutane ga waɗanda ke cikin wannan hali kuma suna mace a cikin gobe. Bai kamata ba haka nan. Ya kamata a tsawata da dole ka ma jure da kungoki. In ji me yasa suke wannan matsalan da ba su ba mutane kada ne ke ya fare. Sai da fatan mai.
A nasa bangaren shugaban tawagar ministan da ke cikin jihar Tawa domin bibiyar shigowar damanar wannan shekara, cewa da ministar mai wakilci a ofishin ministan harkokin waje Muhammad Moda Yusuf ya ce zai kai maganar nan wa shugaban kasa domin ya yi mata kai da gaugawa.
Babban matsala mu wannan ɗan dare na Allah da za mu sa cikin rapport tare da gwamnati za mu yi kuli saboda
wannan abokan abokiya na abokan ta shi saboda wannan matsalar nan da ba ta so a cikin zantukuwar da za mu yi kama abin da ya shi ya buwaye.
Ayyukan dai na cin karo da sabanin lokutan kammalawa kala-kala abinda ke kara harzuka manoman da mahukuntan kasar na jamhuriyar Nijar da ke cewa za su dauki matakai a nan gaba da jama'a su kuma ke jiran ganin ko wani irin matakai ne. Haruna Mamman Bako na birnin Gwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoton mu na musamman akan janye tallafin man fetur da kuma ƙarin farashin makamashin gas da gwamnatin kamar ke shirin yi, lamarin da ya sa al'ummar ƙasar fara kokawa.
Ala wancin za a tallafawa ne ba da komai ba sai dai domin kar a samu rashin karancin man fetur a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru, domin a kowace shekara gwamnatin ƙasar tana zuba zunzurutun kuɗi har sai fa miliyan 600 kana abin da ya sa har ma yanzu haka hukumomin ƙasar ta Kamaru suka nemi ba da wannan tallafin da yi ta ɓangaren man fetur da kuma waɗansu ɓangarori daban-daban na rayuwar yau da kullum ya biyo bayan wata mummunar zanga-zangace wanda aka gudanar a shekarar 2008. Sannan haka zalika wani al'amarin ya nemi jefa ƙasar jamhuriyar Kamaru a cikin wani hali, musamman ma ta ɓangaren kayayyakin taimaka, ministan albarkatun man fetur na ƙasar jamhuriyar Kamaru da kuma hasken wutar lantarki da ruwan sha, Musta Irindu Isomba Gaston ya tabbatar wa manema labarai cewa duk wannan al'amari dai da ƙasar Kamaru ta fada a ciki rikici ne na duniya baki ɗaya, ba wai ƙasar Kamaru bace kawai. Kuma za mu yi ƙoƙari mu ga cewar mun tallafa daidai wa daida, kuma su ma talakawa dole ne su yi ƙoƙari su kawo tallafin su domin kowa zai ji a cikin sa. Alhaji Ali mai fashin baki ne kan al'amuran gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce bayan da muke tattaunawa da shi.
Wato dangane da ƙarin kuɗin man fetur da shauransu dai, wato alama na nuna cewa ƙasar Kamaru dai za a kai da haka, kuma a kai da haka kuma ba wuya, wato ba mamaki a ga cewa abin ya zama ma gwamnatin ƙasarmu nan tashi hankali na ƙwarai da gaske, domin al'umma duk wani ɗan Kamaru ya san yadda ake yi, ya kuma ya san yadda ake da kuɗin man fetur a ƙasar Kamaru, ya san tsarin da aka yi, da ko gidan tashin mai, da ko masu sayar da mai, da ko masu sayan mai. Kaga da kaman wuya ɗan Kamaru ya yarda cewa lallai kuwa ƙasar Kamaru ta gagara biya mishi mai, domin su waɗannan kamfaniya masu sayar da mai su sayo mai, kuɗin da suke samu a sayo mai ɗin yana da yawa ƙwarai da gaske. Wato shin da aka kai da cewa bankin lamuni na duniya ta kai da matsi Kamaru da takura mata da kan cewa ba za ta iya ta biya bashin ta ba, kuma dole ne inda ba za ta iya ta biya bashin ta ba ta saka wato kuɗin kasuwa na sayan mai da riban da take samu a sayan mai, dole ta sashi a cikin tattalin arzikin ƙasar Kamaru saboda ta dosa biya bashin ta. To gwamnatin Kamaru ya ta yi shi ta ce ba ta saka duk kuɗin ba, sai ta ɗauki kashi 40% ta saka, wato shauran kuɗin kashi 60 nan ba a kirga shi a cikin tattalin arzikin ƙasar Kamaru. Wato su waɗannan masu iko da musu suke facaka da wannan kuɗin da shugaban ƙasa shi kanshi suke kashe wannan kuɗin da suka ga dama. To kaga daga mawuya a yau nan ka ce ma ɗan Kamaru cewa wai gwamnati ba za ta iya cika kuɗin man fetur saboda shi ya samu zaman lafiya ya zo sa shan man fetur ba. Yanzu haka ma an fara da masu motoyi masu zirga-zirga tsakanin Yawun da Duduwala da Bafusam da Duduwala gaba ɗaya sun fara ta da kai cewa lallai kuwa in dai ma ba su samu man ɗin ba, domin har yanzu ba ƙarin ba kenan, wato kai dai an ɗan rufe, wato ba a samu man ɗin ƙwarai da gaske, wato ba a samu shi da kyau yadda zai amfani da mutane, wato kamar dai tattaɓawa suke su gani kafin su ƙara kuɗin man ɗin. To kaga dai mutane sun so mu fitowa suna nuna fishinsu, suna nuna ɓacin ransu kan cewa ba za su yadda ba inda aka kai da ƙara kuɗin mai. Da wanne za mu ji Garba ƙasarmu na Kamaru?
Alhaji Abubakar Garba shi kuma mai faɗan ajini ta ɓangaren demokuraɗiyya da kuma yadda yake alaƙa da ƙungiyoyi a ƙasar jamhuriyar Kamaru.
Zancen mai abu ne da yake yayyaɗe duniya ko ta ina ana kukan zancen mai. Kasan mai kuma yana cikin abubuwan da al'umma suke amfani da shi ta kan jikin motoci masu transport da kuma mu kama wanda abin da muke saya kaman gas da dina girki da shauransu. Eh hakika dama shi gwamnatin Kamaru ya dauki nauyin taimakawa al'umma, wato ina tallafawa al'umma akan farashin mai. Farashin da ake sayar mana da mai ba haka ne ya cancanta mu sayar da mai ba. To amma gwamnati ya dauki nauyin wajejen dala 80 da wani abu akan kudin farashin mai. To amma yanzu kuma da abin ya tauri gwamnati ina nema har yanzu gwamnati na nazari ya nemi yadda zai samu dai wato tallafa wandin bai zai zama kamar na da ba. Ina nema ya rage hannu a tallafa wanda yan kadura duk kasashen Afrika mai ya haura ya fi dala mai tan amu masu amfani da harshen Faransa
masu sana'ar sufuri dai a yayin da na kai ziyara a tashoshin mota su masu tuba a lokacin bakin su kan irin wannan mugulan tafiya da za a yi a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru anda waɗansu daga cikinsu waɗanda suke kula da fasinjoji suka ce a wannan lokaci da yanzu fasinjoji sun fara raguwa tun da gwamnati ta fara rikicin cewa za ta yi ƙarin kuɗin man fetur ɗin kuma yanzu lokaci ne wanda za a kai yara hutu amma iyayen yara sun fara neman yadda za su yi domin kar su kai yara kuɗina haka zalika dole ne mu yi hakuri mu ga yadda gwamnati za ta yi da mu domin muna buƙatar hukumomin ƙasar jamhuriyar Kamaru da su cewa tallafawa da suke yi yana da muhimmanci sosai musamman ga talakawa sai kuma ta ɓangaren gas na girki wanda ya saka al'umma kasan suke ta kokarin ganin cewa gwamnati bata yi musu ƙarin farashi ba al'amarin yana da man rinsabewa duk da cewa an riga an fara sanar da al'umma duk kwalban gas da yake daukan jaka shida yanzu zai iya komawa jaka 12 na sefar kuɗin Kamaru ga abinda wata malama Hajiya Halima ta yi mana bayani a yayin da take sayan gas ne
game da ƙarin farashin koman da aka yi mana a kasan mun nan gaskiya abin muna tsoro ma kai ya kawo mana matsala komai yayi tsada abinci yayi tsada komai yayi tsada yanzu ga petrol da gas ma yanzu shi ma da muna saya sama da jaka shida yanzu kuma ana ce wai za a ƙara kusan jaka 12 ake ga kaman zai zama to mu dai muna roƙon gwamnatin kasan Kamaru don Allah ya sassauta mana waɗansu abubuwan gaskiya gashi babu kuɗi
su ma direbobin taxi su tofa albarkacin bakin su kai da suke ganin cewa yanzu dai litan man fetur zai tashi daga 600 na kuɗin Kamaru zuwa jaka guda na sefar kuɗin benin suna ganin yanzu haka dole ne su tsananta wa kusurwanin su kuɗin shiga taxi na tambayi waɗansu daga cikin waɗanda suke shiga taxi ko dai ƙarin da za a yi zai iya saka al'umma cikin wani hali
to akan maganar ƙarin man da za a yi a nan ƙasar Kamaru ake da niyyar ƙasar Kamaru gaskiya mu kam direbobi ba mu ji daɗi ko ba za mu ji daɗi ba ya taɓa mu sosai saboda idan masu gidanmu sun so mu gaya mana cewa gaskiya idan ƙarin kuɗin mai za su rage mana albashinmu kuma abinci zai tsada za wahala da yawa wallahi mu a gurinmu kam gaskiya ƙarin bai mana daɗi ba san bai mana daɗi ba don suna da niyyar a ƙara kuɗin mai ba za su rage yan aiki ba amma za su rage mana kuɗi za su rage mana albashinmu
wannan al'amari dai gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta faɗa cikinsa ne ba da to ba tsammani dama can ga irin jan hankali da babban bankin ba da namu ne na duniya yake yi wa gwamnatin ƙasar Kamaru FMI wannan ganin cewa masu gidan matafin iko na yin bajinta da kuma wadaka da kudaden gwamnatin ƙasar a halin yanzu ne sama da biliyan 80 ne sai kan kudin jamhuriyar Kamaru wanda ake cewa ana tallafa wa talakawa amma su kan ba sa gani a ƙasa sai dai masu gudanar da harkokin mulki ne a ƙasar jamhuriyar Kamaru suke ta shekiyayensu talakawa kuma suna cikin halin yasu Muhammad Awal Garba mular Amurka daga ƙasar Kamaru
a gaida Muhammad Awal Garba to yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
kulubin masu sojin kasar Jamhuriyar Niger Cameroon sun samu nasara a kan takwarorin kwalifin matan kasar Jamus da ci 3 da nema a gasar da ake yi na tantance waɗanda za su je su buga wasan kofin duniya a kasar Amurka. Sai dai kasar Cameroon za ta buga final ne da kasar Faransa a ranar Lahadi mai zuwa. Kwalifin matan sojin kasar da Jamhuriyar Cameroon ta gwada kwanjinta ne a buga wanda za yi a kasar Amurka da kwalifin matan sojin duniya a shekarar 2022 ne domin dauko wannan kofi na matan sojojin. Haka dalika a bikin da aka gudanar na ƴan wasan nahiyar Afirka wanda aka ba su lambun yabo a shekarar 2021 zuwa 2022 na ƴan wasan kwallon kafan kasar Jamhuriyar Cameroon ko ta bangaren maza babu wanda ya samu wannan tagomashin. Sadio Mane dan wasan kwallon kafan kasar Senegal shine ya lashe wannan lambun yabo na Ballon d'Or na nahiyar Afirka. Yanzu karo na biyar kenan da yake daukan wannan kwallon kafa na zinare. Tsohon dan takali da na kasar Jamhuriyar Cameroon Alhaji Ali ya yi mini karin hasi kan wannan nasarar da dan wasan kasar ta Senegal Sadio Mane ya samu.
Wato kungiya mai tafiyar da hakokin kwallon kafa na Afirka sun tsara wani babban taro wato a kasar Maroko da suka nuna suka shaida manya-manya yan kwallon kafa na kasashen Afirka har da manyan club na kasashen Afirka. Abinda muka lura dai shine wato kasashen Larabawa dai har sun fi kowa samun club wasu karfi masu balon. Wato mun kasashen mu na kwarin nan dai balon din kaman ja baya yake. Bayan kasashen Larabawa nan sai kuma muka samu wato kasa kaman Senegal wanda ita ta lashe duk wani al'amari da wato ta samu wato a cikin manyan club wato national team a Senegal ne ta fito a cikin yaro matashi wanda ya kware Senegal ne ta fito a cikin wato coach gwanin coach wato Senegal ne ta ci wato a cikin kwararre dan balon ma na Afrika a ƙarshe da babban kofi din na Afrika da Senegal wato Sadio Mane shine ya samu wannan kullun kafa. Wato akwai wani abin da zamu tunatar ma mutane shine cewa wato Senegal bayan sun lashe duk wani al'amarin da ake tuna wato shi Sadio Mane shi kadai nan wato na cikin biyar kenan wannan shekara ya samu wannan sheda kenan na kwararre dan balon na Afrika wato su biyar kenan wannan shekara ya samu.
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Cameroon.
To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
A wani babban ci gaba da aka samu, kasashen Russia da Ukraine sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya a birnin Istanbul a yau din nan Juma'a da zumar samun damar jigilar miliyoyin ton na hatsi daga kasar Ukraine zuwa kasuwannin duniya don a rage tsananin matsalar rashin abinci ga miliyoyin mutane a kasashe masu tasowa. Kun shawo kan cikas, kun kuma ajiye bambance-bambancen ku a gefe don a samar da hanyar gabatar da wani hanzari wanda zai amfani kowa da kowa. Abinda sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya gaya ma wakilan Rasha da Ukraine kenan a wurin rattaba hannun yana mai ansa cewa ba cikin sauki aka samu cimma wannan yarjejeniyar ba. Mutane akalla tara ne aka kashe daga daren jiya Alhamis zuwa yau dinnan Juma'a a wani tashin hankali tsakanin bangarorin mayaka a Tripolis babban birnin kasar Libya a cewar hukumomin ayyukan gaggawa. Da suke bayanin halin da ake ciki na baya-baya, hukumomin ayyukan gaggawan sun gaya ma gidan talabijin na Al-Ahrar cewa wani yaro na cikin mutane tara da suka mutu baya ga wasu kuma 25 ciki har da farar hula da suka samu raunuka, wasu raunukan ma munana. Dama zaman ɗaɗɗar ya yi ta ƙaruwa na tsawon wata da watanni yayin da firaministoci biyu ke gugurmaya kan mulki a wannan ƙasa ta arewacin Afirka wanda hakan ya haifar da fargabar yiwuwar a sake shiga yaƙi. Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka masu binciken boren da aka yi ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021 a gidan Capitol na majalisar ƙasar sun ce shugaban ƙasa na lokacin Donald Trump ya ƙi ɗaukar mataki har na tsawon sa'o'i 3 yayin da dubban magoya bayansa ke gore a Capitol suna ƙoƙarin hana tabbatar da nasara da Joe Biden ya yi a zaben shugaban ƙasa.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga abokin aiki mu a Najeriya, Ilyasu Kasumu, bisa rashin mahaifiyarsa a jiya Alhamis a Bauchi. Allah ya ji kanta da rahama, amen. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyan mu na yau Mr. Nick, ni Maryam Dauda ke cewa mu huta lafiya.